wata ga wata a daidai lokacin da ake kokarin kashe wata wutar wata kuma sai ruruwa take yi inda a yanzu ta taso ne daga garin Oshogo ta jihar Osun inda wata kotun tarayya ta ba majalisar dokokin Najeriya umarnin tsige shugaba Muhammadu Buhari a bisa wasu hujjoji guda uku na farko wai ya gaza wajen hana yawan kashe-kashen da ake yi a ƙasa na biyu kuma wai ya kashe wasu kuɗaɗe da majalisa bata ba shi daman kashewa ba sannan na uku wai ba shi da takardar shaidar gama karatu shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ahmed Ibrahim Lawan ya ce a ina kotu ta samo hurumi
Allah wadan wannan kotu saboda da alƙalin da ma'aikatan da wanda ya kai ma ƙarar in akwai wanda ya kai ba su ma san abin da suke ba ina dan majalisa zabe kotu ta ce mun ga yadda aiki na zai kasance ai ni na san abin da ya kamata in yi a zaman wakilin mutane kotu ba ta da hurumi ta ce ku cire shugaban kasa yan majalisa ne kadai za su duba dalili in akwai su ce a shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa in kuma a jiha ne gwamna ko mataimakin sa ba su yi daidai ba amma kotu ta zauna a wani wuri ta ce wato kamar wani mu ba su mai ma da mun san ma aikin mu ba anan zan dauki wannan dama in ja kunnan alƙalai kuma in koka da shi shugaban alƙalan Najeriya wato Justice na Federation yayi maza-maza ya hukunta irin waɗannan alƙalai a cire su daga wannan irin wannan aiki because duk wanda zai ba da irin wannan hukunci ya ce a cire shugaban kasa yayi kaza yayi kaza to ba san aikin sa ba
a bangaren majalisar wakilai kuma Ahmed Babba Kaita ya ce wannan abin dariya ce an ce yaro ya tsinci hakori
wannan abin dariya ne babban abin dariya kuma abin takeici shine ya rike cewa daga kotu shi yasa nake ce miki idan siyasa ta hito abinda hankali ma bai dauka in ta karatu abinda hankali ma bai kamata ya dauka ba sai ya dauka na farko magana certificate an yi dubbin diddiki kuma har duniya duk inda Buhari ya je bi certificate din shi an tabbatar da certificate din shi saboda haka wannan magana banza ce na wuce wannan magana na biyu shine maganar kuɗi da aka ce ya dauka ba bisa ka'ida ba wannan ba gaskiya bane wakili bisa ga jahilci ne nasu an tattauna wannan muhawara a cikin zauren majalisa an buga rinjimu amma duk da haka an dawo akan cewa abinda wannan gwamnatin ta yi daidai watakai idan mutum ya fara samun dama ya fara samun kwanciyar hankali shigantaka sai ta rike zuwa kala-kala
shi ma sanata Suleiman Nazif ya ce shugaba Buhari bai yi laifi da ya saba wa kundin tsarin mulki ba
kamar yadda aka sani aka ce na ce wannan kan a siyasance za a ci gaba da yi kuma a yan majalisu mutane ne masu hankali masu ilimi kuma wanda suka san ya kamata amma maganan wani ya kawo magana a cikin mafarki to wannan ne ba za mu yarda da shi ba ya zama dole a gare mu mu kare mutuncin shugaban kasa Muhammadu Buhari mu kare mutuncin jam'iyyar mu ta APC kuma ba wanda ya isa muna cikin majalisun nan babu wanda ya isa ya kawo ma wannan magana yayi magana zai dai a mafarki amma a zahirance baka isa ka kawo wannan maganan ba kuma muna nan muna kare masa maradinsa ba za a yi ba kuma ba za mu bari a yi ba
fadar shugaban kasa ta ce ba ta da abin faɗi akan wannan batu yanzu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya